أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي بركة مساك يا دعاء أتكون مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب wanda yake cikin makarantar sai yaje dai a birni da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 29 ga watan Zulhijja hijira na da shekara 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya wannan darasi muna cikin karatun littafi na Al-Wajiz fi aqidati as-salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa wallafar babban malami al-sheikh Abdullah al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lahiya wannan darasi na yau shine darasin mu na 23 idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya a daidai gabar da malam ya fara zano mana rukunai na imani da kaddara malam yayi bayanin cewa imani da kaddara yana ɗaya daga cikin rukunnai imani wanda imanin mutum ba zai tabbata ba sai mutum ya tsaye da wa'innan rukunnai guda 6 rukuni na 6 daga ciki shine imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri wannan rukunin shi ma yana da nashi rukunnai wa'inda shi ma ba zai samu tsayawa ba sai an cika su a darasin da ya gabata mun ambaci guda 2 daga ciki na farko shine al-ilm wato sani cewa duk abin da yake wakana a doran duniya Allah ya riga ya san da cewa zai faru tun kafin ma ya faru. Abu na biyu kuma shine alkitaba, shine rubutu. Da Allah ya san kaza zai faru, sai aka riga aka rubuta shi a cikin littafi na kaddara, wato Lauhul Mahfuz. Mun karanta hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama da Annabi ke cewa inna awwala ma khalaqa Allahul qalam. Lalle farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu shine alqalam. Faqala, sai Allah ya ce ma alqalamin uktub ka rubuta. Qala sai alkalimi yace ma aktubu mi zan rubuta ya ubangiji qala sai Allah subhanahu wataala yace da shi uktubil qadara ka rubuta kaddara ma kana abin da yawa kana wa ma huwa ka'inun ila al-abad da kuma abin da zai wa kana har zuwa radda babu karshe shine abada anan ne muka tsaya zamu tashi gaba ta gaba Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam yake cewa al-martabatus salisa ko kuma ar-rukunus salis wato martaba ta uku ko rukuni na uku daga cikin wa'innan rukunai na kaddara bayan ilimi na ubangiji da kuma rubutawa ta ubangiji abu na uku shine al-iradatu wal mashi'a shine nufi na ubangiji da kuma mashi'ar shi cewa duk abin da ya wakana sai da Allah ya nufaci ya wakana sannan ya wakana sai da Allah ya so hakan ya faru sannan ya faru shine yace ai anna kullama yajri fi hadha al-kauni ka'inun bi iradati Allah ta'ala wa mashi'atihi cewa duk abin da yake wakana a cikin wannan duniya yana wakana ne tare da nufin Allah da kuma mashi'ar shi ad-da'irati bainar rahmati wal hikma wanda take kewaye tsakankanin tausayin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hikimar shi ma'ana duk abin da kaga ya wakana a duniyan nan to yana nan ne tsakankanin rahama tausayin Allah da kuma hikimar shi zaka gani Allah ya ma wani wato arziki tausayi ne na ubangiji zaka ga Allah ya ma wani talauci to hikima ce ta ubangiji akwai abin da yasa Allah yayi wannan muna bada misali akan akwai lokaci muka zo kan wannan bayanin cewa da za a ce yau a ce a garin nan kowa yana da kuɗi yana da kuɗi na kashewa sama da miliyan 15 a aljihun shi wannan argentine question ne kamar yanda suke wani to ina tabbatar da cewa rayuwar za ta yi kunci za ta yi wahala saboda akwai wasu abubuwa wanda bukatu ne na yau da gobe wanda mutum ba zai iya yi maka su ba kuma ba zai iya yi maka shi su ba face sai ka biya shi shi mai kuɗi yana bada kuɗi ne a mai shi kuma talaka yana yi ne da a bashi kuɗin to haka waye gari kowa yana da kuɗin shi to waye zai yi wannan bukatun misali ka tara shara a gidanka wai zai kwai shi ma sharai kaga ne da miliyan in ka sha miliyan zaka kana kwasa shara a kai zakka kai saboda wanda zakka biya shi ma yana da miliyan 15 janayya ne rayuwar zatta wakana haka wanda suke gudanar da sayarwoyi kananu kananu hikimar ubangiji ce ta sa rayuwar zatta ta yi a haka nan sai Allah ya bar su da wayannan kananun sana'o'in ko kuma Allah ya baka kudi dan kuma ku zo ku siye a wajen su masu kananan sana'o'i wannan hikima ce ta ubangiji wanda Allah subhanahu wataala ya tsara kenan da abin da yake wakana a duniya ko yi kasance da rahama ta Allah ko kuma da hikima Allah subhanahu wataala sai mallan yake cewa yahdi man yasha'u bi rahmatihi to Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da tausayin shi da rahama shi sai kaga wani ya zama mutumin kirki ba zaban shi bane ba shi yaso ya zama mutumin kirki kuma ba wayen shi bane da dabarar shi Allah ne ya sanya rahamar shi a gare shi sai ya zamanto wato shiryayyen mutum yana bin Allah subhanahu wataala kamar yanda yace kuma wayudillu man yasha'u bi hikmatihi in kaga kuma wani ya bace bai bin tafarkin Allah shi ma ba wai bai ganewa bane ko kuma rashin fahimta ne Allah ne da hikimar shi ya sanya wannan mutumin ya zamanto ya bata ya saki hanya wadda take madidiciya shi yasa a kullun malamai suke cewa a kullun in mutum ya samu kansa a cikin mutanen da suke biyayya ma Allah subhanahu wataala to yi godiya ga Allah saboda Allah ya datar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama a kullun yana daga cikin addu'o'in da yake yi shine Allahumma hadini fi man hadait Allah ka shiryar da ni cikin wa'inda ka shiryar ba dan komai ba sai dan saboda cewa shiryarwan Allah subhanahu wataala yana ɗaya daga cikin rahamar Allah sannan kuma batan yana ɗaya daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu wataala sai malai yake cewa la yusalu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultani Allah din yayi abu ba a tambaye shi a ce dan me yasa saboda cikar hikimar shi da kuma cikar ikon shi ƙarya kake yi in Allah ya abu kace ya ubangiji dan me yasa kai haka kai ne in kai abu Allah zai tambaye ka me yasa kai amma shi Allah din yayi wa babu wanda yake da hurumin ya tambaye shi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun kamar yadda Allah yake cewa ba zai yi ba Allah ya dauki wani mai daraja a cikin ungo ko ya dauki rayuwar shi sai ka ce to Allah me yasa zaka dauke shi dan me baka dauki wani ba wannan ba hurumin ka bane Allah yayi ƙarin a mishi wannan tambaya din amma yanzu kai a gidanku in kai ba daidai ba baban ka yana tsatsara kai ce me yasa kai kaza kaga kenan wannan hurumin na tambaya me yasa aka yi kaza haƙi ne ga wa'inda suke bayi amma Allah subhanahu wataala ya daukaka akan irin wannan tambayoyi sai ya ce wa hum yusalun amma su halitu ana tambaye su zaka iya hawa tambaye kai me yasa ko kuma dan me zaka yi kaza sai ka bada amsa akan tambayar da aka yi maka sai mallan ya ce wa ma waqa'a min dalika kuma duk abin da ya wakana daga cikin wa'innan abubuwan da aka ambata fa innahu mutabiqun li ilmihi sabiq al maktubi fi lawhil mahfuz da abin da ya wakana dama tuntuni Allah ya riga ya san da cewa wannan abin zai faru saboda rubutaccen abu ne a cikin lawhil mahfuz duka rayuwar da muke yi da wanda muke yi yanzu da wanda muke yi a baya da ma kuma wanda zan yi a nan gaba tuntuni Allah ya san za a zo wannan rana kuma za mu aikata wannan abin sannan kuma rubutaccen abu ne a cikin lawhil mahfuz fa mashi'atullahi ta'ala nafizatun yace abinda Allah yake so to zartaccen abu ne ba makawa in Allah ya so abu dole wannan abin sai ya faru wa qudratuhu shamilata kuma kudran ubangiji gaman mace eh Allah ya kudirci abu to dole ne wannan abin ya faru kuma ya shafi kowa da kowa masha Allah kana abinda Allah ya so shine yake wa kana wa ma lam yasha lam yakun abinda kuma Allah bai so ba babu yanda za a yi wannan abin ya wa kana fala yakhruju shay'un an iradatihi wa mashi'atihi mallan yace ba abin da yake fita daga nufi na Allah subhanahu wataala da kuma mashi'a ta ubangiji subhanahu wataala duk abin da kaga yana faruwa mai kyau ko mara kyau mai dadi ko mara dadi to wannan yana ɗaya daga cikin irada ma'ana nufi na Allah da kuma mashi'ar Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin alqur'ani yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah yake cewa ku ba za ku iya ganin dama ba face ubangijin talikai ya ga dama ma'ana duk abin da kaga dama kai a yanzu kana so ya faru wannan abin ba zai faru ba face in Allah subhanahu wataala ya so faruwa shi kuma hakan ya sha faruwa a cikin rayuwar so da yawa mutum yana so wani abu ya faru da shi yana fata ya ce kaza yake so ya samu amma ba lalle ya same shi ba sai a waye gari wannan abin da ya so ya samu bai same shi ba saboda Allah subhanahu wataala bai so hakan ya faru ba hadisi yazo wanda al-Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna quluba bani adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle zukatan ɗan adam gabaki ɗayan su suna tsakankanin yatsotsi guda biyu na ar-rahman, shine ubangiji mai rahama, ta kalbin wahidi, suna hade kaman hadaddan abu a guri guda. Yusarrifuhu haythu sha, Allah yana jijjuya wa'innan zukatan na ɗan adam yanda ya ga dama. Malumai suka ce wannan hadisin yana dauke da dimbin darasi a cikin shi. Darasi na farko da zamu fahimta a cikin wannan hadisin shine Allah subhanahu wataala yana jijjuya zukatan ɗan adam yanda ya ga dama. Shi yasa a wani ruwayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abun mamaki bane a waye gari mutum yana mumini da sahi kandamare ce zama kafiri saboda wata magana da zai iya faɗi da zaka fidda shi daga musulunci. Kamar yanda za a iya waye gari mutum yana kafiri kuma kandamare ce sai ya zama to mumini ya shiga cikin musulunci, saboda zukatan Allah yana juya su ne. Sai ya juya kaga imaninka ya karu, sannan kuma in aka juya sai kaga imanin naka ma babu shi gaba ki da. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik, ya ubangiji mai jijjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Saboda baka sani ban aka juyin akai wani juyin tana iya yiwa zuciyata ka tahuta daga cikin sahun wa'inda suke da imani. Sannan daga cikin abin da zamu iya rikewa daga cikin wannan hadisin na karatu shine siffa ta ubangiji subhanahu wataala. Wannan hadisin ya tabbatar da cewa Allah yana da ƴan yatsu. To akwai wanda suke kore siffa ta ubangiji su ce Allah ba shi da ƴan yatsu. Kaga wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya tabbatar da cewa Allah yana da ƴan yatsu. To kai ma zaka tabbatar da cewa Allah yana da ƴan yatsu sai dai kamar yanda bayani ya gabata so da yawa mun shafaɗi anan. Duk lokacin da aka ce wannan siffa ce ta ubangiji subhanahu wataala, to akwai ka'ida da ya kamata ka tafiyar da wannan sifa din. Shine kamar haka, wannan sifar da aka ce Allah yana da, ka tabbatar da cewa yana da amma ba irin wanda kai ka sani bace. In aka ce Allah yana da ƴan yatsu, to ka tabbatar mishi da ƴan yatsun yana da. Ba za ka ce ba bashi da, tunda Annabi ya ce yana da. To yana da. Kuma ba za ka ce ba irin ƴan yatsun da kai ka sani, ko kuma ka ce a irin naka kai ƴan yatsun da gare ka. In kai haka ka kamanta Allah da kai, shi kuma Allah ba irin ka bane ba. Kenan anan yanzu kai ka kota. Shine malumai suka ce tafawidi yake yi, sai kace Allah yana da ɗan yatsu amma yaya suke baka sani ba, Allah ya bar maka shi sani, tunda Allah bai faɗi yayin da ɗan yatsun shi suke ba, amma yace yana da. Sai ka yarda yana da amma baka san ba yaya suke, saboda haka ba za ka ce ba ga yanda suke. Wannan shine abin da yake karkashin wannan babi na sifofi na ubangiji subhanahu wataala. Wannan hadisi malam ya kawo shi dan ya nuna maka cewa komi yake wakana, yana wakana ne karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai malin yace al-martabatu rabi'a, wato sai martaba ta hudu daga cikin wa'innan martabobi na imani da kaddara shine al-khalq. Bayan Allah ya wato yayi sani game da abu, sannan kuma yayi rubuta abu, sannan kuma ya so wannan abin ya faru, abu na gaba da zai bi ba shine halittar wannan abu. Sai Allah ya halicci wannan abu. Shine anan malam yace wal imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay, shine imani da cewa Allah subhanahu wataala shine mahalicin komi da komi. La khaliqa ghayru, babu wani mai yin halitta banda Allah. Ma'ana duk wata halitta da ake yi ka tabbatar da cewa wannan aiki ne na ubangiji shi kadai, ba wanda yake taya shi. Wala rabba siwa, kuma babu wani ubangiji sama da shi. Wa anna kulla man siwa Allah ta'ala makhluqun mawjudun min al-adami, kuma duk wanda ba Allah ba to halista shi aka yi, sannan kuma an samar da shi ne a lokacin da babu shi. Yan uwa, duk wani abu wanda muke gani a nan duniya an yi wani lokaci wanda babu shi a tarihi, an yi wani lokaci wanda babu shi daga baya aka zo aka yi shi, amma Allah subhanahu wataala ha ba a yi ba wani lokaci wanda babu shi, saboda shi karan kanshi lokacin Allah ne ya halicce shi. Kenan Allah yana nan kafin halittar lokaci, sannan kuma kafin halittar halittu. Shi Allah shi ya halicci lokaci, sannan kuma ya halicci halittu. Saboda haka nan duk wani abin halitta samamman abu ne a lokacin da babu shi. Kamar yanzu mu ƴan Adam an yi wani lokaci a baya wanda babu, saboda asalin halittar mu yana komawa ne ga Annabi Adam. Annabi Adam Allah ya ba mu labarin yanda aka halicce shi. Annabi Adam an halicce shi ne ma bayan an halicci aljanna, bayan an halicci mala'iku, sannan aka halicci Annabi Adam. Allah ya halice shi a cikin gidan aljanna. Kaga aljanna ta riga ya annabi Adam faruwa. Kenan ɗan Adam ga baki da an yi wani zamani wanda babu su. To haka duk kowace halitta da kake gani an yi wani lokaci wanda babu ita daga baya ne aka halice ta, kuma wanda ya halice ta shine Allah subhanahu wataala, wanda shi yana nan tun kafin halittar halittu. Sai yake cewa ka'inun ba'da an lam yakun, wannan abin da aka halitta an farar da shi ne bayan a can da babu shi. Fa huwa khaliqu kullu amilin wa amalihi, Allah subhanahu wataala shine mahaliccin kowane mai aiki da kuma aikin da yake yi. Mu dukan mu wato ma'aikata ne, saboda muna yin abubuwa a cikin rayuwarmu daban-daban, na maganganu da wasu motsitsika da kuma yin ayyuka waɗanda suke na zuciya da na furuci. To wannan ayyukan da muke aikatawa su ma dai halitta ne na Allah subhanahu wataala, kamar yadda mu muke halitta na Allah subhanahu wataala. Sai ce wa kullu mutaharrikin wa harakatu, duk wani abin da yake motsi Allah ne ya halicce shi, kuma Allah ne ya halicci wannan motsin nashi. Fala yaqau fi hadha al-kawni wal wujudi shay, babu wani abu da zai faru a cikin wannan duniya wani abu da zai faru, illa wa huwa khaliquhu, face Allah shine ya halicci wannan abu. Ma'ana wannan babe yana so ya karantar da mu cewa komai da muke gani yana faruwa a duran duniya ainihin shi halitta ne na Allah subhanahu wataala. Kuma dole ne a imaninka na musulmi ka tabbatar mazuciyarka wannan abin, sannan imanin kai sami inganci. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wataala ya faɗa a Qur'ani yake cewa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, Allah shine ya halicci komai sai ya ajiye shi a gwargwadon da ya dace da shi. Bayan Allah ya halicci komai kuma sai ya ajiye komai a inda ya dace ya ajiye shi. Sai malam yace wa anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul munfarid bil khalqi wal ijad, kuma Allah subhanahu wataala shine mahalicci guda ɗaya tak, wanda shine yake halitta kuma shine yake farar da abubuwa. Fa huwa khaliqu kulli shay'in bila istithna, Allah shine wanda yake mahaliccin komai ba tare da wato wani awakin tarayya ba, ko kuma shamakancewa a ce a Allah ya halicci wani abu sannan kuma ga wanda ya kama mishi, babu wannan zancen. Allah da zai halicci halittun shi shine kadai ya halicce su da kalmar shi guda daya ta kun fayakun, domin Allah ya gaya mana cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah in ya so kaza ya faru to kawai cewa zai yi kazan nan ya faru, kawai sai ya faru. To wannan shine abinda Allah yake bi wajen halittan halittun shi. Sai yake cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa a wata ayata daban, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in waqib, Allah shine mahaliccin komai kuma lalle Allah subhanahu wataala game da komai shine wato wakili game da wannan abubuwa. A wata ayata daban Allah ya ce zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay, wannan shine ubangijinku wanda yake mahaliccin komai da komai. A wata aya kuma ya ce hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum, shin akwai wani mai halitta bayan Allah wanda zai arzuta ku? Duka wa'innan ayoyi da muka ambata ayoyi ne da suke tabbatar da halitta ga Allah subhanahu wataala, cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci ga komai da komai. Fa huwa subhanahu khaliqul ibadi wa af'alihim, malam yace Allah shine wanda ya halicci bayi kuma ya halicci ayyukansu. Wa anna kullama yajri min khairin wa sharrin wa kufrin wa imanin wa ta'atin wa ma'siyatin sha'ahu Allahu wa qaddarahu wa khalaqahu, malam yake cewa duk abin da yake wakana a duniya da na alkhairi da na sharri da kafirci da imani da biyayya da kuma saban Allah, duka waɗannan abubuwan Allah ne ya so su faru, shi ya kaddara su kuma shi ya halicce su. To anan akwai bayani wataƙila da zai iya biyowa baya. An ce alkhairi da sharri, an ce kafirci da imani, sannan kuma an ce biyayya da sabo na Allah subhanahu wataala, duka Allah ya halicce su kuma ya kaddara za su faru. To anan za mu iya cewa yaya lamarin yake? Shin Allah yana son a ringa saba mishi ne ya halicci sabo, ko kuma a'a da Allah ya halicci waɗanda suke kin yi mishi biyayya suka zamanto kafirai, Allah yana son a ringa kafirci sai ya halicci kafircin? Tunda ai shi Allah subhanahu wataala da ya so zai iya halitta imani kadai, yake halitta kafirci? kuma da ya so zai iya halittar mutane su mutu masu biyayya gare shi kadai babu masu zaba mushi sai halicci kuma saban kuma ya halicci masu zaba mushi to kenan Allah yana san wa'annan abubuwan ne watakila nan gaba kadan mallan zai yi wannan bayanin kuma zamu iya duba cikin wani littafi da muka zo da shi wanda shi ma ya tabo wannan bangaren Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah babu wata rai da za ta yi imani da Allah face da izinin Allah kaga imanin mu dukannan da muka yi mun yi ne a ƙarƙashin izinin Ubangiji subhanahu wataala a wata ayata da bace kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana annabi ka faɗi musu babu abin da zai faru da mun face abin da Allah ya riga ya rubuta mana ma'ana komai yake faruwa da kai da ma rubutaccen abin ne wannan abin zai wuka ne a wata ayata daban Allah ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku da abin da kuke aikatawa to anan malaki cewa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-ta'ata wa ya'muru biha ahlus sunna a duk inda suke sun yi imani da cewa Allah yana son biyayya a gare shi kuma yayi umarni da ayi mushi biyayya ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ku bi Allah kenan Allah yayi umarni da ayi biyayya a gare shi wa yukafi'u 'alayha kuma in an yi biyayya yana bada sakamako akan wannan biyayya da aka mashi shine gidan aljanna da ita na da sannan kuma a gefe daya wa yakrahul ma'siya Allah yana kin sabo bayya son sabo Allah ya ki jinin a saba mushi sannan wa yanha anha kuma Allah yana hani akan a saba mushi Allah yayi hani akan a yi sabo a gare shi wa yu'aqibu 'alayha kuma yana ukuba ga wanda ya saba mushi shine ya sanya shi gidan wutar jahannama wa yahdi man yasha'u bi fadlihi wa manni Allah kuma yana shiryar ga wanda ya so da fadalashi sannan kuma da kyautashi wa yudillu man yasha'u kuma yana batar da wanda ya ga dama bi adlihi wa hikmatihi da adalcin shi kuma da hikimar shi to yaya bayani yake Allah yana umarni ga ayi biyayya gare shi kuma shi ya halicci biyayya sannan kuma yana son biyayya a gefe ɗaya kuma shi ya halicci sako kuma bayyana son sako kuma ya hana a saba mashi sannan kuma muna bayani ne akan babin kaddara shin ba mun karanta a bai cewa ba kaddara abinda aka rubuta wa mutum bawa a tattare da shi shine abin da zai wakana da shi har zuwa ranar alkiyama ba abin da zai sauya idan ba mun ce ba lokacin da muka zo zamu rufe darasin mu na baya mun ce kaddara ta kasu kashi kuma muka ce Allah kan wannan satin zamu yi bayanin wannan saboda kaddara akwai wanda take sauyawa akwai kuma wanda bata sauyawa shine malamai suke cewa akwai wanda mashi'a wanda take kauniya kuma akwai mashi'a da take kadariya kamar yadda zamu karanta a cikin wannan littafin na a'lamus sunna al-mashura na al-hafiz al-hakimi الحافظ الحكمي ياي وني بياني اكن wannan babin matakar fa'ida wanda zai iya ƙara bayyana mana abin dalla dalla yake cewa to ya kayfa yasha'u wa yuridu Allahu ma la yarda bihi wa la yuhibbu malaki cewa tana iya wani mai tambaya yi tambaya yani Allah zai zo ya so kuma ya yarda abin da bai so ya wakana a duniya Allah bai san saban Allah amma kuma gashi na ana saban Allah kuma Allah ya san ana yi ya bari tunda shi ya halicci saban kuma ya halicci masu saba mushi to watakila wani mai tambaya yayi tambaya to me yasa Allah yayi haka nan shine yake cewa ilam anna al-iradatu fi an-nususi ja'at ala ma'anayn ka sani da cewa nufi na Allah subhanahu wataala da kaddara wa shi ta zo akan ma'anoni guda biyu iradatun kauniyya qadariyya bangare na farko akwai abin da yake cewa irada kauniya kadariya shine nufin Allah wanda yake kauniya kadariya ta kauni ce kuma ta kaddarawa ce wanda ita ce malamai suke cewa mashi'a mashi'a ta Allah to ita wannan yace mulazamatun bainaha wa bainal mahabbati war rida ita wannan tana hade da so da kuma yarda ta Allah madaukakin sarki kuma yadkhulu fiha al-kufr wal iman wat ta'at والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وإن أبوان ديزانو سنك القشن وانا مشيئة تندق كافر إيمان بيئة سابان الله أبين دا الله يكسو دا وان دا الله يبيسو gabaki ɗayan su suna daga cikin wannan bangare na irada kauniya. Allah ne ya riga ya halicci duniya akan wannan tafarki, cewa duka wa'innan abubuwan da aka gano Allah ya halicce su ya sanya su a ciki. Haka Allah ya tsara abin shi a cikin kauni gaba ɗaya. Himal yace laysa li ahadin khurujin minha wala ma'isa anha, babu wani wanda ya isa yauta daga kalkashin wa'innan abubuwan da aka zano. Dole ne a cikin wa'innan da aka zano kana ɗaya daga cikin guda ɗaya. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Yace Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi, sai kaga ya shiryar da zuciyar shi zuwa ga musulunci. Wanda kuma Allah yake so ya batar da shi, sai kaga Allah ya sanya zuciyar shi ta zamanto kuntarciya wadda bata karbar gaskiya. To kenan da Allah ya halicci kafirci, ya Allah ya halicci kuma imani, suna kalkashin irada wadda take kadariya. Allah ne ya rubuta a babin kaddara cewa akwai kafirci akwai imani, akwai kuma abu mai kyau kuma akwai abu mara kyau. To amma akwai kuma wata irada ta daban wadda ba kadariya kauniya ba, ita ce ake cewa diniya shar'iyya, ita ce iradatun diniyatun shar'iyya. Ita wannan irada diniya shar'iyya ita ce manufa ta Allah subhanahu wata'ala wadda take ta addini kuma ta shari'a, wadda ita kuma wannan mukhtassatun bi maradillahi wa mahabi, ita wannan a cikin ta kawai abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ne kadai yake so a cikin ta da kuma abubuwan da yake buri ayi. Sai ce wa ala muqtadaha amru ibad amara ibadahu wa nahahu, a kalkashin wannan iradan ne Allah ya umarci bayan shi kuma ya hane su. Sai Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah yana son sauki a gare ku bai ya son wato tsanani a gare ku. A wata aya ta daban yake cewa yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim, Allah yana so ya bayyana muku wato gaskiya kuma ya shiryar da ku zuwa tafarkin wa'innan da suka gabata daga cikin mutane kahinku, sannan kuma ya tuba a gare ku. Allah ya kasance masani ne mai hikima. Malam yace to wa hazihi al-irada la yahsulu bi ittiba'iha illa liman sabaqat lahu al-iradatu al-kawniyyah. To anan ne bayanin yake. Malam yace ita wannan irada ta biyu wadda Allah yake so, iradatu shar'iyya, batta samuwa sai in tawarkwantawa kana ga mutum. Inan kama ana so a ce maka kaddara da take kashi biyu, akwai kaddara kauniyya akwai kaddara shar'iyya. Allah ya halicci kafirci ya halicci imani, ya halicci abu mai kyau ya halicci abu mara kyau. Ba dan yana son abu mara kyau bane ya halicce shi, ba dan kuma yana son kafirci bane ya halicce shi, sai dan kawai ya halicce shi ne saboda haka iradar shi tazo, haka Allah ya so a cikin tsarin shi na halitta. Sannan kuma akwai irada ta biyu, abubuwan da Allah yake so, wanda a ƙarƙashin shi ne ake samun kafirai yake samun mu'mini, kuma a ƙarƙashin ta Allah yake sanya aljanna yake sanya wutawa, shine irada wadda take shar'iyya. Allah ya shiryar da mutum tafarki guda biyu, Allah ya shiryar da mutum tafarki guda biyu, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura, Allah ya halicci mutum ya shiryar da shi tafarki guda biyu, ko ya zamanto mai godiya ko kuma ya zamanto mai kafircewa abinda Allah ya mishi na ni'ima. Wanda ya zamanto mai godiya Allah zai saka wuta mishi da aljanna, wanda ya zamanto mai kafircewa kuma Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi cikin wuta. Allah da ya halicci kafirci ba dan yana son kafirci ba, ya halicci musulunci dan yana son musulunci, ya halicce shi ne dan ya jarraba mutum dan adam, dan ya jarraba halittun shi, shin za su iya bin abin da yake na gaskiya ko kuma ba za su bi ba. Wataƙila wani yace to in a waccan irada ta farko, kaddara ta farko an kaddara wa mutum kafiri ne shi wanda bata sauyawa, a wannan kaddara ta biyu kuma yaya zai yi ran shi? To to amsa ita ce, ita waccan kaddara ta farko da Allah ya yi, in Allah ya halicci mutum a matsayin mumini, to kaddara ta biyu wadda take shar'iyya za ta fawwala mutum ya ringa aikata ayyuka irin na mumini, ta yanda zai dace da waccan kaddara ta farko, saboda Allah subhanahu wataala yakan hukumta bayan shi ne akan abin da kaddara farko ta rubuta, wadda aka rubuta a Lauhul Mahfuz. Kamar yadda muka yi bayani lokacin da muka ce abin da yake cikin kaddara yana iya sauyawa, amma bai ya sauyawa abin da yake cikin Lauhul Mahfuz, saboda ita waccan kaddara kauniya ba ta sauyawa. Kamar yadda Allah yake cewa ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallabi lil abid, Allah yace in mun yi magana ba mu sauyawa. Yanda aka rubuta a kaddara ala sabilil misal, mun dauki misali salla wanda Allah ya fallanta mana a kaddara an rubuta cewa salloli ne guda 50 zami haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa su lokacin da yaje Isra'i da Mi'raj da annabi Mi'raj aka fallanta mana salla 50 bayan ya sauko kasa sai ya gama da annabi Musa annabi Musa ya ce a al'umman nan taka ba za su iya baka koma wajen Ubangiji ya rage maka sai annabi ya koma wajen Ubangiji ya ce a rage al'umma shi suna da rauni ba za su iya salla 50 a wuni ba eh aka rage da ya ƙara dawowa annabi Musa ya ce ƙara koma ƙara rage ma ba su iya ba sai ƙara koma a rage shi ya dawo eh annabi Musa ya ce ƙara koma har sai da ta zama to guda 5 daga 50 sun dawo 5 to da aka zo 5 annabi Musa ya ce ma annabi ka ƙara koma a rage ma sai annabi ya ce a yanzu kuma gaskiya kuma ya nake yi inje in ce ma Allah ya ƙara rage mun sai suka zama to 5 to sai aka ce wannan 5 ɗin da aka rubuta waɗanda muke yi a yau azhar la'asar magriba isha da asubahi guda 5 ko ladan da Allah yake badawa yana bada ladan sallah 50 ne kowace a matsayin 10 take kaga kenan waccan abin da aka rubuta a cikin kaddara tun horko guda 50 din ba kauce musu ba suna nan a wajen ladan wajen aikatawan ne aka sauya to kenan kamar haka ne zaka ce kaddarar da take cikin lauhil mahfuz kaddara kauniya bata sauya ba amma kuma kaddara shar'iyya ta sauya saboda a shari'ance 50 ne amma yanzu daga baya sun koma 5 haka lamarin yake game da abin da aka rubuta wa bawa an rubuta wa bawa cewa zai samu tsawon wato shekara 50 a duniya to amma wannan rubutaccen abu ne a cikin kaddara shi wanda take kauniya to yanzu kaddara shar'iyya in shi sai ta zo da cewa zai yi shekara 45 saboda haka in ya shekara 45 sauran kwana daya sai mala'ika mutuwa ya ce to wannan sauran shi kwana daya a duniya gobe za a ji ya dauki ran shi to ana wannan goben zai mutu sai Allah ya kaddara mishi a shari'an cewa ya samu yaje ya sadar da zumunci ga 'yan uwan shi a kaida sauran shi kwana daya mashi'a wanda take kaddara wata take shar'iyya sauran shi kwana daya bar duniya amma a talawul mahfuz shekara 50 aka rubuta mishi yanzu kuma shekara 45 gari saboda kaddara shi ta bi shekara 45 gari shi yanzu wannan bawan Allah haka zai tashi yaje ya sadar da zumunci in ya sadar da zumunci sai Allah ya kara mishi shekara 5 saboda hadisi ya tabbata da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so a kara mishi a cikin arzikin shi da kuma kwanakin shi to ya sadar da zumunci to wannan dalilin sadar da zumuncin da yayi sai kara mishi shekara 5 kaga annabi yayi gaskiya da ce ana kara shekaru ga wanda ya sadar da zumunci shi wannan da mutuwa zai yi a kaddara shi shar'iyya amma da ya sadar da zumunci sai kara mishi 5 sai ta yi daidai da abin da aka rubuta mishi a kaddara shi kauniya ta asali sai ya mutu a shekara 50 kenan kaddara shar'iyya batta kaucewa daga abin da yake ainihi a rubuce a cikin kaddara wanda take kauniya saboda haka Allah subhanahu wataala da ya rubuta cewa ya halici kafirci ya halici musulunci ya halici abu mara kyau da mai kyau ba dan yana son su ba sai dan haka ne a kaddarar shi kauniya kuma dan ya jarabci bayan shi wanda ya dora su akan tafarki guda 2 in ka bi na kirki sai ya baka sakamako mai kyau in ka bi mara kyau sai ya maka azaba sakamakon abin da ka bi wato na sabo a gare shi kuma Allah subhanahu wataala da ya halici dan adam dangane da irada wadda take shar'iyya ya bashi zabi dan saboda kawai ne zai ce to kuma ayin haka ne dan Allah ya rubuta a kafiri zaka mata kenan mutum zaka ba ya ka sha wahala ba ka yi sallah a Allah ya ba mutum zabi cewa ga abin da yake mara kyau me yasa Allah ya aika manzanni in dai har abin da Allah ya rubuta shine zai kana kenan kaga babu hikima wajen aika da manzanni Allah ya aika da manzanni ne dan su yi wa mutane wa'azi su sanar da su gaskiya in ka ji zuciyarka tana so sai ka bi in ka ji zuciyarka bata so sai ka kibi ɗan uwa haka abin yake dangane da sha'awa ma Allah subhanahu wataala ya halice ɗan adam sai ya sanya musu sha'awa yanzu akwai wanda shi a rayuwar shi duk in sha'awar shi ta motsa ba zai iya yin hakuri ba ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram sai ya je ya fitar da wannan sha'awa din amma kuma akwai wanda shi zai iya yin hakuri ya danne zuciyar shi duk da sha'awar shi ma yana jin ta me yasa saboda yana ganin wannan abin da zai je bai dace shi kuma wancan ya san abin bai kamata ba amma ya kasa danne zuciyar shi to ya ne aka shi wanga ya danne zuciyar shi wanga ya kasa to kaga wannan kuma kudura ce wanda aka ba dan adam zaka iya kaucewa zaka iya kin kaucewa ya zaka yanzu mu da muke masallaci abu ne mai kyau muke amma akwai wanda shi yana can azumi yana kallon masu wucewa duk da yana da damar ya zo masallaci amma bai zo ba kaga zuciyar shi ce ta raya mishi kawai je ka zauna ka kalli masu wucewa ka sha iska mu kuma zuciyar mu ta raya mana mu zo masallaci mu karanta Allah ya ce annabi ya ce kaga muna da damar mu ma mu je mu sha iska sai ba mu je ba kamar yanda shi ma yana da damar ya zo masallacin sai bai zo ba ma'ana Allah ya ba kowa dama kana da damar ka shiga musulunci kana da damar ka tsaya a kafircinka kuma akan wannan ne Allah zai hukunta bayi saboda haka ba hujja bace ba mutun ya ce a tunda akwai irada tunda akwai kaddara mu ba hemun bi Allah subhanahu wataala ba wannan shine abin da yake karkashin wannan bayani sai Allah subhanahu wataala yake cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr Allah yace in kuka kafirce to Allah ya wadatu game da ku wa la yarda li ibadihi al-kufr kuma Allah bai yarda ga bayin shi su zamanto kafirai ba wa in tashkuru idan kuma kuka gode ma Allah yardahu lakum sai Allah ya yarda da wannan godiyar taku wala taziru waziratun wizra ukhra Allah yace wata rai batta dukan laifi na wata rai a wani ayat da ma Allah subhanahu wataala yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullah ku sani da cewa lalle manzon Allah a cikin ku yake law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittu inda ya bi muku cikin abubuwa masu yawa da kun sha wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah ya sanya zukatanku suna san imani wa zayyanahu fi qulubikum kuma Allah ya kawata wannan imani a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra kuma Allah ya karhanta wato kafirci a zukatanku wal fusuka da kuma fasikanci wal isyani da saban Allah ulaika humur rashidun Allah ya ce wa innan sune shiryayyu to yanzu malam sai ya ce wala hujjata liman adallahu Allah subhanahu wa ta'ala babu hujja ga wanda Allah ya batar da shi wala uzra lahu kuma ba shi da uzuri wai kan mutun yayi kafircin shakibin Allah subhanahu wataala sai ce to ai ba komai bane ba kaddara ce ta rubuta mana haka mu ya zani abinda Allah ya so ai shi ke faruwa mallan ce to ba su da hujja me yasa li anna Allah ta'ala qad arsala ar-rusula li qat'il hujja Allah ya aika manzanni dan ya yanke ma mutane hujja dama da Allah ya turo manzanni dan kawai wani ma ya je wajen Allah ne ya ce to ai mu Allah bu mu san ba kaza da kaza da kaza a'a Allah ya turo manzanni kuma manzanni sun isar da sakon Allah daidai ba su rage ba ba su kara ba saboda haka in mutun ya bi manzanni yayi wa kanshi mai kyau in mutun bai bi manzanni ba to kuma shi in ya tsaye wajen Allah ba shi da hujjar da zai wadi ga Allah subhanahu wataala a yayin da Allah ya kama shi zai mishi azaba sai yake cewa wa dafa amalul abdi ilayhi Allah ya kara ya hada aikin bawa zuwa gare shi duk abin da kai kai ne ka aikata abin da kanka kakka sa Allah a ciki saboda Allah ya nuna maka hanya mai kyau ya nuna maka mara kyau kai ne zakai zabi kana da zabi ko ka fi mai kyau ko ka fi mara kyau kamar yanda ayoyi za su zo nan gaba kada sai yake cewa waja'alahu kasban lahu wa lam yukallifu illa bima yasati Allah bai dora wa bawa ba sai abin da yake iyawa kenan in kai kafirci kai kaga zaka iya in kai imani wannan ma kai kaga zaka iya sai yake cewa qala ta'ala Allah subhanahu wataala yake fada al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm Allah yace a wannan rana ne matan an tayi rana al-qiyama Allah zai wannan bayanin yace a wannan rana ne tujza kullu nafsin bima kasabat za a sakautawa kowace rai abinda ta aikata a duniya la zulma al-yawm Allah yace babu zalunci a wannan rana kenan duk abinda kake aikata a duniya zabin ka ne kai kaso to za a ji ai sakamako a ranar alkiyama wa qala ta'ala Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu ko ya zama to shakiran mai godiya ya bi Allah wa imma kafura ko kuma ya zama to ya kafirce wa Allah sai ya samu azaba a ranar lahira kenan dan adam yana da zabi cikin biyu ya zabo guda sai Allah subhanahu wataala ya fada wata aya da mai yake cewa li Allah yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul wannan aya ce da take nuna cewa Allah ya turo manzanni farkon take yake cewa rusulan mubashirin wa munzirin Allah ya aika manzanni dan su zamanto masu bishara kuma masu galgadi masu bishara ga masu imani wanda suka bi Allah cewa aljanna tana jira su masu galgadi kuma ga wanda suka saba cewa akwai azaba Allah tana jira ga wanda suka saba ma Allah dan me yasa Allah ya aika su li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada ya kasance mutane suna da wata hujja gaban Allah bayan aiko manzanni kenan yanzu
sakon manzanni ya isa ko yanzu sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ne bai isa ba a duniyar nan duk inda ka tai a duniya akwai musulmi kuma musulunci yana zuwa yanzu yana zuwa haccan musamman ma yanzu da aka samu rezo sosai babu inda wazi bai zuwa babu inda mutum zai tashi yau a duniyar nan yace maka shi bai ji ba labarin musulunci babu wannan gurin duk inda ka sani a doren duniya musulunci labarin shi yake ko da mutum bai ga annabin ba to ai ya ga waɗanda suka shiga musulunci kuma suna kira yanzu nan malamai a kullun ta Allah ya san yi wa'azi kullun ba ranar banza ballantana ma dan niyyar ya tashi cewa bai yi ba labarin musulunci kaga wannan kamata ya kahin ma a fara yi mishi sakamakon a dan bashi kashi tufana inda dan niyyar yanzu a cikin niyyar akwai inda musulunci bai kai ba babu banda tana nan akwai wani guri inda za a ce har yanzu ma gozanci suke ba su da labarin musulunci wataƙila a iya samun wasu sassa a duniya waɗanda musulunci ya isa ga wasu daga cikin su amma ba duka ba waɗanda suke can cikin lungunan duniya waɗanda asalin wanda suke kusa da su ma duk kafirai ne wataƙila irin wannan a same su suna magozanci har yanzu amma su ma in dai suna hawa wataƙila wata ran su ji ana karanta Qur'ani wataƙila wata ran su ji karatun Qur'ani ya isa gare su wataƙila wata ran su ji wa'azin ya isa inda suke amma musulunci a yau da muke magana ya isa ko ina kuma babu wanda yake da hujja a yau in ya mutu gaban Allah ba a musulmi bai ce ma Allah wai shi bai da labarin musulunci banna tana nan haka take faruwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malai yake cewa Allah subhanahu wataala yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai face daidai abin da take iyawa Allah subhanahu wataala a wata aya kuma ta da ban yake cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur duk wanda ya ga dama ya yi imani kuma duk wanda ya ga dama ya kafirci kaga wannan ayar ma ta nuna cewa shi dan adam an bashi zabi ko kai imani ko kaka yi imani shi dai Allah ya ga maka ga imani ga sakamakon shi ga kafirci kuma ga sakamakon shi kenan dan adam yana da zabi a cikin rayuwar shi saboda haka nan ba hujja bace wa mutum ya ce wai a kaddara ce ta sa ya zamanto mutumin kirki kuma kaddara ce ta sa ya zamanto mutumin banza kamar misali ne mutum ka zo ka mare shi in ka mare shi in ya tambaye ka me za ka mare shi kace to kaddara ce ta sa zan mare ka ya yarda da wannan ba yarda da wannan dan me yasa ba yarda ba sai ce maka to ai dan me yasa kaddara ba ta sa ba ka mare kanka sai ni ka mara ka gani ba yin wannan kenan mutum yana da zabi to malamin yake cewa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa har ila yau yu'minuna bi anna sharra la yunsabu ila Allah ta'ala sun yi imani cewa ba a danganta sharri zuwa ga Allah madaukakin sarki ba zai yi baka ce Allah ya aikata sharri bai yi ba a wadin hakan wannan kuskure ne wajen wadi ba fadin cewa Allah ya aikata sharri bi ayyi wajhin min alwujuh ta kowace huska babu inda za a danganta sharri ga Allah subhanahu wataala la fi dhati ba zai ba danganta sharri a cikin zatin Allah kace ga wani abu nan sharri ne a komai na zatin Allah alkhairi wala fi asma'ihi ba zai ba cikin sunayen Allah kace Allah subhanahu wataala a cikin sunan shi akwai wani suna wanda yake dauke da sharri ba zai yi ba duka sunan Allah alkhairi wala fi sifati haka nan kuma cikin sifofin Allah ba zai ba a dauki wata sifa a ce sifar wannan ta ubangiji sharri a cikin ta da kai babu yace wala fi af'ali ballantana kuma cikin ayyukan shi ba zai yi ba a cikin ayyukan Allah kace a wannan abin sharri ne yanzu misali kafirci kafirci abu ne mara kyau ko to Allah subhanahu wataala sai ya rubuta mu wasu zama kafirai ba za ka ce ba to haya nan Allah ya aikata sharri a Allah ya rubuta ne wasu zama kafirai da hikima shi hikima ce ta ubangiji ta sa haka nan ya faru amma ba sharri bane ba sai yake cewa wadhalika likamali sifatihi sifatihi wa rahmati wa adli ba a danganta sharri ne ga Allah saboda cikar sifofin shi da rahamar shi sannan kuma da adalcin Allah subhanahu wataala li'annahu ta'ala amara bil huda wal ihsani wal khair saboda shi Allah yayi umarni da shari'a yayi umarni da abu mai kyau sannan kuma yayi umarni da alkhairi wana ha an sharri wal kufri wad dalali wal isyan haka kuma Allah yayi hani akan kafirci yayi hani akan sharri yayi haka yayi hani kuma akan bata sannan kuma yayi hani akan sako sai ce wa inna ma yakunu sharru bimuktada hikmati al baligha in kaga sharri ya faru malam yace to akwai hikima ta ubangiji a karkashin wannan wanda wataƙila kai ba za ka gano ta ba wa iradatihi nafiza sannan kuma yana karkashin wato manufa ta Allah wadda take zartatta wadda ba makawa sai ta faru wa yakunu fi makhluqatihi sannan kuma hakan zai kasance ne cikin halittun Allah subhanahu wataala akwai wata aya da take nuna haka a cikin alqur'ani mai girma aya tana cikin
suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi Allah yace duk abin da ya faru da kai na alkhairi mai kyau to daga Allah ya fito amma kuma duk abin da ya faru da kai mara kyau to fa min nafsika daga gare ka ne ba daga Allah kaka dora ma Allah wannan daga ka je kai aikin kirki yanzu misali ɗan uwa ba zai yi wa mutun yazo yace to gani nan zan tashi in tai masallaci Allah ne rubuta zan masallaci kuma goban zai ta gidan ruwa yace to gamin za mu gidan ruwa Allah ne rubuta za mu gidan ruwa baya yi gonna abin a hankalce ma a hankalce ma ba zai ba kace kawai ka dillalata da kai Allah ne rubuta haka Allah ya zaba ma a'a in ka tai gidan ruwa kai ka tai gidan rawarka kamar yadda in ka zo masallaci kai ka zo masallacinka tunda zabi a hannunka yake Allah ya baka wannan dama din sai malaki ce Allah subhanahu wataala munazzahun anil dhulm Allah madaukakin sarki tsarkakekke ne daga zalunci ba za a ce ba Allah yayi zalunci yanzu misali kaman wa makaru makaran wa makarna makaran sun kulla makirci sai Allah ya ce mu kuma sai muka maida musu makirci zaka samu wasu na fatsara sai su ce sun kulla makirci Allah ya ce mu muka kulla makirci kaga wannan kuskure ne ba zaka ce ba Allah ya kulla makirci Allah bai kulla makirci shine abin da muka faɗi yanzu ba nasab da sharri ga Allah subhanahu wataala ba zai baka ce Allah ya kulla makirci in mutun ya kulla makirci sai aka maida mishi makircin wannan abin da yayi to ai kaga shi ba makirci aka mishi ba a maida mishi makirci ne aka kaga an bashi sakamakon abin da yayi ne ba wai wani sabon makirci bane ya kulla mishi saboda haka ba nasab da makirci zuwa ga Allah subhanahu wataala shine nan yake cewa Allah tsarkakekke ne daga kowanne irin zalunci wa muttasifun bil adl al mutlaq sannan kuma Allah ya siffanta da adalci wanda yake sakakken adalci gabaki daya duk wani adalci kalkashin adalcin Allah subhanahu wataala yake fala yazlimu ahadan min khalqihi mithqala dharrah Allah bayya zalimtar wato daya daga cikin halittun shi daidai da kwayar zarra duk abin da kai Allah zai baka daidai gulgudun shi ne babu zalunci wa kullu af'alihi adlun rahma kuma dukkanin ayyukan Allah adalci ne da kuma rahama kaga ba zai yi ba a waye gari a ce yau Allah subhanahu wataala ya zalunci wasu Allah bayya zalunci hadisi ya tabbatar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisul qudsi Allah da kansa yace Annabi yake cewa inna Allaha inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama Allah yace ni na haramta zalunci a karan kaina Allah ya haramta ma kansa zalunci ba zai yi zalunci ba sannan kuma waj'altuhu bainakum muharrama kuma Allah yace a tsakankanin kuma zalunci haramun ne fala tadhalamu kada ku zalunci junanku to in yau a tsakanin dan adam an haramta zalunci yaya kuma tsakanin mahallici da halittu zai zamanto akwai zalunci babu wannan Allah subhanahu wataala ya fi karfin a ce yayi zalunci Allah ba azzalimi ne ba sannan kuma siffa ta zalunci bata dace da ubangiji subhanahu wataala ba Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani gurare daban-daban inda ya kore wa kanshi zalunci yake cewa wa ma ana bi dhallamin lil abid Allah yake cewa ni ba mai zalunta bane ba gabayi a wani gurin yake cewa wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci koda mutun daya ba a wani gurin kuma yake cewa inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra lalle Allah baya zalunci daidai da kwayan zarra yanna Allah jalla wa ala la yusalu amma yaf'al liqawlihi ta'ala la yusalu amma yaf'al aw yusalu yace saboda shi Allah in yayi abu ba a tambaye shi dan me yasa amma kuma su ɗan adam ana tambaye su akan abin da suka aikata sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa haka kuma ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ya'taqiduna bi anna Allah ta'ala khalaqa al insana wa af'alahu ahlus sunna sun yi imani da cewa lalle dan adam Allah ya halice shi kuma ya halice ayyukan da dan adam yake yi da kai da ayyukanka gabaɗaya Allah ne ya halice sallar da kake yi maganar da kake yi tafiyar da kake yi duka halittu ne na Allah da kai in karan kanka sai yace waja'ala lahu irada da Allah ya halice dan adam da aikin shi sai Allah ya sanya mishi kuma manufa yana iya zaban abu ya aikata wa kudura kuma ya bashi dama yana da kudura dan adam yana da dama yayi abu yana da dama ya ki kuma wa mashi'a kuma ya bashi mashi'a in ya so ya aikata wa ikhtiyaran kuma Allah ya ba dan adam zabi duka wa'in abun da muka gano guda hudu da Allah ya halice dan adam sai ya bashi su wa'innan guda hudun a tattare da shi yana da mashi'a yana da zabi
yana da kuma kudura sannan kuma yana da manufa in ya nufaci abu yaje ya aikata wannan abu to sai malin yace wa habaha Allah ta'ala lahu li takuna af'aluhu minhu haqiqatan la majaza Allah ya ba dan adam wa'innan zabin abun guda hudu ne diddan saboda in ya aikata wani abu wannan abin da ya aikata ya zama to daga gare shi ne da Allah ya baka zabi ya baka dama sannan kuma ya baka wato manufa to kuma da ya halarci abubuwa masu kyau da marasa kyau to kana karkashin wa'innan abubuwan guda hudu kana da dama ka zabi mai kyau ko kuma ka zabi mara kyau kana da dama ka aikata mai kyau ko kuma ka aikata mara kyau tunda wa'innan guda hudun Allah subhanahu wataala ya sayyara su ga dan adam to kuma sai ya halarci ayyuka akwai marasa kyau akwai marasa kyau akwai masu muni akwai marasa muni to dan adam shine zai zabi wanne ne ya dace da rayuwar shi Allah ya halarci biyayya ga uwaye kuma ya halarci saba ma uwaye sai kai kuma dan adam aka ce to kana da zabi a cikin biyu in kaga dama kai biyayya ga uwayenka Allah ya baka lada in kaga dama ka saba ma uwayenka sai Allah ya kama ka kuma yi maka azaba to kaga an baka zabi ne shi yasa aka halarci wa'incin abun guda biyu kaga daga ƙarshe in Allah ya tashi kama dan adam zai kama shi ne akan aikin shi wanda ya aikata bisa zabin shi ba aikin shi ba da ya aikata bisa kaddara Allah ya kaddara ayyuka masu kyau da marasa kyau sai ya ba dan adam zabi zabin nan zuciyarka ce take in kaga dama kai in kaga dama ka ki yanzu nan da aka sabko alqur'ani in kaga dama ka karanta ko wanda bai karanta qur'ani kwata-kwata shi in kaga yadda ki qur'ani he in azumin ramadani ya shi ma dai goman karshe ta zo an ce yanzu ne ake yanta mutane zuwa aljanna yace to bari mu dan nemi qur'ani mu karanta in azumin ramadan ne yace bai kara dauko qur'ani kaga ai karatun qur'ani aikin lada ne akwai kuma wanda kullun sai ya karanta qur'ani to da shi wanga mai karanta qur'ani kullun da shi wanga wanda ke karanta qur'ani sai ramadana shekara shekara waye yace musu kowanne ya karanta qur'ani kai wannan karanta kullun kai kuma ka bari sai shekara shekara ba wanda ya ga musu haka kawai iya abin da aka ce karatun Qur'ani abin kirki ne akwai lada a ciki shi wanga sai ga a bari ya tara ma kanshi lada ta hanyar karanta Qur'ani kullun wanga kuma da yake bai damu da lada ba sai ya bari sai shekara shekara yake karantawa kenan kaga in aka tayi lahira aka tashi ba da sakamako in Allah ya dauko wanga mai karanta Qur'ani kullun ya sa shi aljanna Allah ya mushi sakamako ne akan aikin shi wanda ya zaba ma kanshi a duniya kamar yanda shi wanda ya zabi kafirci Allah ya sa shi wuta Allah ya sa shi wuta ne a bisa zabar kafirci da yayi alhali kuma yana da dama shi ga musulunci ya shiga yanzu duka yau kafiran da suke rayuwa a cikin kasar nan sun san da cewa musulunci addini ne musulunci Allah subhanahu wataala yayi kira a shiga musulunci malaman musulmai suna yin wa'azi an gaya musu ga abin da musulunci yake kira zuwa gare shi sai ji ba ba su ji ba amma suka ci gaba da kafircin su yanzu yau in mutun ya mutu a bisa wannan kafircin in Allah ya tashi kama shi ya Allah sa shi wuta ya sa shi wuta ne a bisa mi a bisa kaddarawar shi cewa shi wanga dama da aka lice shi dan wuta ne a Allah ya sa shi wuta ne a bisa kafircin da ya aikata saboda shi ya zabi kafirci bayan kuma an riga an yi mishi kira zuwa ga musulunci wannan kuma tabbataccen abin ne tun daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a lokacin da Annabi ya zo aka aiko shi a matsayin manzo mi Annabi ya fara yi Annabi ya fara tattara dangin shi da Allah ya ce mishi wa anzir ashiratakal aqrabi ka fara tattara dangin ga makusanta ka musu wa'azi sai Annabi ya tattara dangin shi Annabi ya ce musu shin na taɓa muku ƙarya suka ce a baka taɓa mana ƙarya ba Annabi ya ce shin in na gaya muku wani abu za ku yarda suka ce ƙwarai kwa za ku gaskata ne suka ce za mu gaskata ka sai Annabi ya ce to ku san da cewa ni ina muku gallagadi dangane da ta azaba wanda take rana wato ta lahira da za ta zo ku yi wa kanku qiyamul layl ku imani da Allah domin ni manzo ne daga Allah subhanahu wataala a cikin su wasu sai suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka yi kafirci suka ce ina ai ba wannan magana ya zaka ka zo kawai jiya muna kallon ga dan yaro yanzu ka tashi ka zo ka ce mana kai manzon Allah ne babu yanda za a yi imani a cikin su akwai wanda ya watsawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hannu ma gaban jama'a a wannan lokacin shine wanda Allah ya yi martani take dama Allah aka taba Annabi shi take ke martani sai Allah ya yi martani sauko da sura sukutum na guda wanda take tabbatar da cewa wannan mutum dan wuta ne kuma wuta zai yi ita ce suratul masad tabbat yada abi lahabin wata kaga da wannan aya wannan sura ta tabbatar da cewa Abu Lahab dan wuta ne me yasa aka sa shi wuta saboda shi ya zabi shiga wutai da aka yi mishi wa'azi ya bi Allah ya shiga aljanna ko kuma ya kibin Allah a sa shi wuta sai ya kibin Allah din kaga shine ya zawa saboda yana da damar ya shiga cikin musulunci sai ya shiga to kenan wannan ita ce kaida ta Allah subhanahu wataala ya halicci ababe masu kyau da marasa kyau ya halicci imani da kafirci sannan kuma sai ya ba wa dan adam zabi ya zabi mai kyau ko kuma ya zabi mara kyau in ya zabi mai kyau to shikenan yayi wa kanshi tagari sai Allah ya bashi sakamako mai kyau in ya zabi mara kyau kuma yayi wa kanshi mummuna al'amari Allah zai bashi sakamako wanda ya dace da shi sai malai ce sun maja'al lahu aqlan yumayyizu bihi bayna alkhairi washar da Allah ya halalci alkhairi da sharri ya ba dan adam zabi to Allah bai bar dan adam haka nan ba sai ya bashi hankali wanda zai tantance tsakankanin alkhairi da sharri in zai bambance dan adam da dabbobi shine hankali ita dabba in ka sa mata ciyawa a cikin wanga gidan duk da cewa tana kallo ana wasa wukaki ana hura wuta in ka so za a yanka ta a soya in dai ta ga ciyawa shiga za ta me yasa saboda ita kawai ciyawa ce take gani sauran abubuwan duk ba ganin su take ba saboda bata da hankalin ta tantance kai wannan tarko ne aka mani in na shiga in na ci ciyawan nan kama ni za a yanka amma yanzu dan adam ba ma sai an kawo ba harka ta kashewa dan adam yanzu ta in ya zo wuce a saman injin shi ba awo daga ga police guda biyu a can in yayi gaba in dai gansu zaga ya taka burki me yasa zai taka burki to ya taima na ce to yau dai in dai kaddara ta ce ba sa kama ba sa kama da mun kaddara ta ce zai sa kama wallahi ba zai taima zaga ya ci burki yayi ne mai tsoro in yi akwai ta kwana ana ita zai me yasa saboda hankalin shi ya bashi cewa in dai hoyi shi ho ya san bashi takardu kama shi zai kenan dan adam yana da hankalin da zai iya tantance abu mai kyau da mara kyau to tunda haka nan ne an baka zabi kuma an baka hankali tantancewa to Allah sai ya halicci alkhairi kuma ya halicci sharri ya halicci musulunci ya halicci kafirci kai ka zaban ma kanka wanda kaga ya dace da kai domin wannan alkhairin da sharrin wanda ka zaba shine Allah zai yi maka hisabi akan shi to walan yuhasibahu illa ala a'malihi allati hiya bi mahdi iradatihi wa ikhtiyari Allah ba zai yi ma bawa hisabi ba face akan abin da shi ya zaba ya aikata a rayuwar shi ta duniya sai ya ce fal insanu ghayra mujbar dan adam ba tausashe bane kaman ba tilastashe bane ba rayuwar da dan adam yake ba tilastashe ba kace dole ya kai kaza a an baka zabi yanzu yau wani irin kafirci ne ba a duniyar nan wani irin saban Allah ne ba a yi wataƙila ma wasu da suke saban Allah duk mun san su muna tare da su sun san saban Allah biki amma suna yi kaga Allah ya kyale su suke saba mushi duk da yake saban Allah abu ne mara kyau Allah bai san a saba mushi amma gashi ne suna saba mushi ya kyale su me yasa saboda ya bar su da hankalin su ne shin za su yi tsoron shi da tsoron azabar shi su hasa wannan saban ko kuma za su ci gaba da saban sai an tayi lahira ya kama su don da kaga yana bin Allah yana bin uwayen shi yana yin duk abubuwa masu kyau hankalin shi ne ya bashi cewa kai wannan abin zaka samu sakamako mai kyau wanda kuma kaga yana yin abubuwa marasa kyau to shi hankalin shi ne bai bashi cewa wayannan abubuwan za su iya kai ga halaka alhali kuma Allah ya ba kowa dan adam daga cikin mutane hankali wanda Allah ya doke musu hankali sai Allah ya doke musu alƙalami a cikin mutum uku da aka doke mai alƙalami wanda ba Allah bai kama su duk abin da suka yi a duniya Allah ba zai kama su ba daga cikin su akwai mahaukaci wanda ba shi da hankali dan me zaka cire mahaukaci alƙalami kai yanzu in kai zagi za a rubuta maka zunubi mahaukaci in yi zagi ba ba za a rubuta mishi kunya saboda ba shi da hankali bai san ba abin da ya dace da wanda ya dace amma daga radda Allah mai domin shi hankali fa an mai domin shi alƙalami to kenan hankali wani abu ne wanda yake ba dan adam damar ya zabi abu mai kyau a rayuwar shi ko kuma mara kyau saboda da shi ne za a yi mishi hisabi a lokacin da ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa illa annahu tabi'un fi mashi'atihi li mashi'atillahi ta'ala amma duk da an ce dan adam yana da zabi a cikin rayuwar shi zaba alkhairi ko sharri to mu san da cewa zaben da zai zabi abin da yake rubuta ne a cikin babi na mashi'ar Allah subhanahu wataala sai Allah ya so ne abin zai wakana sai Allah ya so ne mutum zai zama shiryayye sai Allah ya so ne mutum zai zama to mutunan kirki in Allah ya so kuma mutum ya zama to mutunan banza Allah madaukakin sarki ya kare sai ya ce wa kullu ma sha Allahu kana mallan yace duk abin da Allah ya so zai kasance wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai so ba kuma ba zai kasance ba fa Allahu ta'ala huwal khaliqu li af'ali al-ibad Allah shine wanda ya halicci
ayyuka na bayu wa humul fa'iluna laha haqiqatan lil khairi wash shar su kuma bayu sune suke aikatawa wa innan ayyukan na alkhairi ko na shari aikin da muke ba mu muka halice su ba Allah ya halice su amma kuma aikata su ha mu ne muke aikatawa ko mu aikata na kirki ko kuma mu aikata na banza shine malai ce fa hiya minallahi khalqan wa ijadan wa taqdiran ayyukan da muke yi daga Allah suke ta ainihin halitta Allah ne ya halice su Allah ne ya halici abubuwa masu kyau ya halici marasa kyau sannan kuma wa minal abdi fi'lan wa kasba amma wajen aikata su dan adam shine wanda yake aikatawa shine wanda yake samar da abu sannan kuma ya aikata shi a bisa zabin shi wanda yake na rayuwa Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani da cewa liman sha'a minkum an yastaqim Allah ya ce duk wanda ya ga dama daga cikin to ya bi tafarki wanda yake madaidaici kaga anan Allah ya ce wanda ya ga dama da a ce kaddara ce ta ubangiji kawai Allah ya ce to kawai wasu su meke wasu kuma su shakwana sai ka ce a wanda ya ga dama ya bi tafarkin Allah mai kakki amma ku san da cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin cewa babu wani abu wanda za ku so face abinda Allah ubangijin talikai yaso shine yake wakana kenan kana da zabi ka so kaza amma ka san da cewa abinda zaka so zai zamanto daidai ne da abinda Allah subhanahu wataala yaso a wani gurin yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah yace ubangijinka shine yake halittar abinda ya ga dama kuma shine yake zabi ma kana lahumul khiyara ɗan adam ba su da zabi a cikin rayuwarsu subhanallahi wataala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah game da abinda suke yin shirka to yanzu a wannan aya an ce dan adam ba shi da zabi aya da tauce kuma an ce ya zaba ya za ya gama su shine bayanin da muka yi dazu an muka karanta kadan daga cikin littafin alami sunnal manshura abinda Allah subhanahu wataala yake nufi anan shine zabi dangane da irada wacce ta farko irada kauniya abinda aka rubuta a lauhul mahfuz dan adam ba shi da zabi anan duk abinda aka rubuta a lauhul mahfuz dole sai ya faru amma kuma irada shar'iyya wanda aka ce dan adam ya kafirce ko ya shiga musulunci wanda yake da zabi a cikin ta to ita wannan yana da zabi a cikin ta kina anan da Allah ya ce ya zaba ya bi tafarki ingantacce ko kuma baudadde to wannan irada shar'iyya yake nufi dan adam yana da zabi a cikin ta ko ka bi Allah ko kakka bi Allah ko ka zo masallaci kai sallah ko kakka zo duka wannan irada ce shar'iyya yanzu nan da ka taso ko zo masallaci watakila tare kuke da wayansu kai ka bar su a can kai ka zo masallacin haka zakai sallah ka koma ka iske su su bi sallah ba kuma ba za su yi ta ba to kaga wannan irada ce shar'iyya su suna da zabi su zo masallaci amma ba su zo ba tunda tare kake da su gaba ɗayan ku zabi gare ku ko ku zo ko kakku zo kai sai ka zabi ka zo su kuma suka zabi su zamana wannan irada ce wacce take shar'iyya dan adam yana da zabi a cikin ta amma wancan rubutaccen al'amari wanda aka rubuta a alƙalami wanda yake na kudura wannan ba shi da sauyi kamar yanda Allah subhanahu wataala ya bada labari a gurare daban-daban za mu rufe da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karancewar lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne wanda al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi annabi yake cewa ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal janna Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗaya daga cikin ku ko ɗan adam face Allah ya halicci mazamuni guda biyu a gare shi yana da mazamuni ɗaya a aljanna ɗaya a wuta kowa daga cikin mu nan Allah ya rubuta masa mazamuni guda biyu ɗaya a aljanna ɗaya a wuta qalu ya rasulullah da annabi ya faɗi haka sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah afala natakilu ala kitabina yato kenan tunda haka ne an rubuta mana mazamuni a aljanna an rubuta mana mazamuni a mi zai hana kawai kowa ya hakura kawai yaga abinda Allah zai yi da shi in aljanna ce aljanna in wuta ce wuta sai suka ce wa nada'ul amal sai mu hasa yin aiki mu hasa yin sallah mu hasa yin azumi mu hasa zakka kawai tunda rutaccen abu ne tunda yanzu aka yi ba zancen kaddara rutaccen abu ne tana yawa wani shi ma dai ya ce haka nan to tunda haka ne kenan ina an wannan sallar da muke kawai mi zaman mu in an rubuta aljanna ne aljanna za mu an rubuta wuta za mu wuta za mu to sahabbai ma sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaye to wata amsa ya basu da amsar da ya basu qala sai annabi ya ce musu i'malu ku je ku yi aiki ku bi Allah subhanahu wataala sai ya ce fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu kowane saukakakken al'amari akwai abin da aka halicce shi dan shi kowane al'amari akwai abin da aka halicce shi dan shi sai ya ce amma man kana min ahli sa'ada duk wanda ya kasance daga cikin yana daga cikin ɗan aljanna annabi ya ce fayu yassaru li amali ahli sa'ada wannan aikin da yake yau da gobe
Allah zai taimake shi sai a saukaka mishi aiki irin na aljanna ya ringa yi. Wa amma man kana min ahli shaqa, duk wanda kuma aka rubuta shi dan wuta ne, to fayyasaru li amali ahli shaqa, sai a saukaka mishi ayyukan ɗan wuta, sai ringa ganin aikin ɗan wuta ba komai bane ba, sai ringa aikata su. Domin me yake nufi da za a saukaka ma ɗayan ayyukan ɗan aljanna, ɗayan a saukaka mishi ayyukan ɗan wuta? Abinda ake nufi anan shine shi wannan zai ringa ganin ayyukan kirki ba komai ba, sai dauke shi a bakin komai ba ya ringa aikata su. Sadaka ce sai ka kullun sadaka yake bai damuwa, bai dauki ba sadaka a bakin komai. Sallah cikin dare ne sai ka kullun sai ya tashi cikin dare, ya dauki abin kamar wani ba wani abu ne ba, kamar da sauki a gare shi. Allah ya saukaka mishi wannan ayyukan yana yin su. Shi kuma ɗayan za a saukaka mishi saban Allah, sai ringa ganin kai kashe mutum ma ba wani abu ne, sai kashe mutum hankalin shi a kwance. Sai ringa ganin a zagin uwayen shi ma ba wani abu ne, sai gani na zagin uwayen shi. Ana samun masu zagin uwayen shi yanzu a duniyar nan, ana samun su. Sai ga mutum ya zagi uwayen shi, ya ma uwayen shi tsoki, duka cikin in ka ma uwayen ka tsoki ka zage su, ba wani bambanci. Amma da yawa daga cikin mutane an saukaka musu yin tsoki ga uwayen su, to kaga ai saban Allah ne tsoki ga uwaye. Sai aka saukaka mishi sai suke ganin ba komai bane kuma suke aikatawa. Kenan kaga anan wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa lalle dan adam aikin da yake yi shine yake nuna cewa manhajshi ga karshen shi abin da zai kasance in dai ya dawoma akan wannan abin. Saboda haka in mutun ya ringa yin aikin kirki, sannan kuma ya lazumci aikin kirki, ana kyauta zaton zai mutu cikin mutanen kirki kuma ya je aljanna. Kamar yanda in mutun yake aikata aikin banza, ya lazumci aikin banza kuma ya mutu akan aikin banza, ana tunanin cewa zai tashi cikin mutanen manza, cikin wutar jahannama, Allah madaukakin sarki ya kare. To wannan shine bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu. Thumma qara, sai Annabi ya karanta musu wa'innan ayoyi da suke cikin suratul Layl. Annabi yake ce musu fa amma man a'ta wattaqa wa saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya bada daga dukiyar da muka bashi ya bada sadaka, wattaqa, sannan ya ji tsoron Allah. Kaga dukiya Allah ne ba mutane ka, Allah ya yi wasu masu arziki ko sai ya ce su hudda zakka. To duk wanda ya bada daga cikin zakka ko kuma ya yi sadaka daga cikin abin da Allah ya bashi, wattaqa, sannan ya ji tsoron Allah. Akwai wanda bai iya badawa, Allah ya bashi zakka ce yadda bai iya hudda. Akwai wanda Allah ya bashi dukiya ga mabukaci ya yi nemi sadaka bai iya bashi, kuma babu yanda zai mashi ji tsoron Allah. Gani yake tsoron Allah sai ku ustazai, al'amarin ba nasu bane ba. Duka akwai wannan cikin mutane. To Allah ya ce wanda ya tsoron Allah kuma ya bada sadaka, wa saddaqa bil husna, sannan kuma ya gaskata da abubuwa waɗanda suke sakamako wanda yake mafi kyau. Tunda duk wanda kaga ya bada sadaka, ya hudda zakka, ya yi imani, ya ji tsoron Allah, yana hangen sakamakon da zai samu ne a lahira. To shine ana Allah ce wanda ya bada sadaka sannan kuma ya ji tsoron Allah, sai kuma ya gaskata da sakamako wanda yake mafi kyau. Allah ce fasanu yassiruhu lil yusra, da sannu za mu sauƙaƙa mishi hanyar aljanna. Ma'ana hanyar aljanna za ta zo mishi da sauƙi. Zaka ga yana ayyukan aljanna cikin sauƙi, zaka ga yana aikata su. Ga wannan in ka ce mishi wallahi yau ya zo ya yi sallah a cikin jama'a guda biyar daga asuba zuwa isha ka ba shi aiki, bai iya. Sai ka gani ya ce dai a dinga taya mada addu'a, ba wanda zai taya ka da addu'a, ko ka je ka yi sallah ko ka je wuta. Yawwa, amma babu zancen a taya ka da addu'a abin ne, ba wani abin ne. Allah ya halice ka ne don ka bautata mishi kurum, ka tsaya ka bautata ma Allah subhanahu wataala. Kenan abin da ake nufi anan aikin a aljanna zai zo wa mutum da sauki, sai ya ringa aikata su kuma ya je aljanna. In kuma mutumin banza ne, aikin ɗan wuta zai su zo mishi da sauki, ya ringa mai da saban Allah ba komai ba ne. Yanda yanzu kai a gaban ka in kaga an kashe, akwai wanda yanzu nan in aka kashe mutum a gaban shi sai ya suma, saboda zai dauki abin babba bai taba gani ba, zuciyar shi bata saba ganin wannan abin ba, ya zai a kashe mutum. Amma akwai wanda shi zai kama ma mutumin a kashe shi kuma su tashi su yi, saboda zuciyar shi ta ke kashe. Allah ya sauƙaƙa mishi aiki irin nan wuta kuma yana yi. Allah madaukakin sarki ya kare. A nan ya kamata mu tsaya saboda kurewar lokaci. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah subhanahu wataala ya bamu lada. Kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya kare mu. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.